الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan Jumadil Akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma tara ga watan 2 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Qabulul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala abin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
wannan tsarin da ya haka wadannan Allah shi da ne da sauwa da sana'a abin da zaman to ba guzanci wanda yace al'ummar da sabon ba an faɗi da darasi da ya gabata
wato wai dangane da abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa uku a cikin al'umma ta manzon Allah yace wannan jahiliya ne ma'ana maguzanci ne manzon Allah yace la yatruku lahunna ba sa barusu ba yana nihi kwata kwata za a yi ca akan waɗannan abubuwa a duk yadda za a yi in a wani bangare baka samu ba wani bangare sai ka samu abu na farko shine yace al-fakhru bil ansab yin al-fahari da nuna isa da jiji da kai game da danganta mutun ya ringa bugun gaba ya ringa cewa ai ni dan wane ne shi kan wane ne mu irin mu kaza ne to wannan maguzanci ne jahiliya ne an gane ko ba a al-fahari da wani danganta kai al-fahari da wannan musulunci da Allah ya azurta ka da shi kamar yadda wani daga cikin magabata yake fada yake cewa abil islamu la abalisi wa hu izan tasabu li bakrin aw tamimin abil islamu la abalisi wa hu yace musulunci shine ubana yace ni ba ni da wani uba in banda musulunci ba ni da uban da ya wuce musulunci yace izan tasabu li bakrin aw tamimin lokacin da mutane suke kai danganta ga kabila ta Banu Bakr ibn Wa'il ko kuma kabila ta Tamim Banu Tamim wanda Bakr ibn Wa'il da kabila da Banu Tamim manyan kabilu ne a cikin Larabawa wanda suna alfahari da su suna jiji da kai da su a ce kai kana da danganta zuwa kabila ta Bakr ibn Wa'il ko kuma kabila ta Banu Tamim to suna nuna su masu daraja ne yace duk lokacin da mutane suke kai danganta suna alfahari da waɗannan kabilu yace to ni ko nakan faɗa musu in ce musulunci shine ubana ba ni da wani uba wanda ya wuce musulunci to dan haka haramun ne yin alfahari da wata danganta mutum ya ringa cewa ni wane ne dan wane ne jikan wane ne bangaren uwa da wane su ne kakanni na bangaren uba ni jikan wane ne wannan duk jahiliya ce maguzanci ne abu na biyu manzo Allah sai yake cewa walistisqa'u wato bil kawakib wato da neman shayarwa da taurari kamar yadda misali in an yi ruwa sai ka yi wasu suna cewa ai tauraro kaza ne ya kama, kamar yadda da yawa za ka ji a cikin musulmi ana cewa ai tunda ud ta kama yanzu kun ga ruwa. To wannan ma guzanci ne, domin ud baya zauwa da ruwa, Ubangiji ta'ala shi yake saukar da ruwa a lokacin da ya so. So nawa utkin yakan zo ya kama ya wuce ba a yi ruwan ba mai yawa a cikin shi, amma a wani watan ba shi ba kuma a yi ta ruwa. Ba laifi kana iya cewa shi watan ut lokaci ne na ruwan sama, ma'ana tsakiyar damuna ne, wannan labari ne kake badawa. Amma a ce ut in ta kama ruwa ya zo, to wannan maguzanci ne, haramu kuma karamin kafirci ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani, hadisin yana cikin Sahihu Muslim, Zaid Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar asuba a nan Hudaybiya. Hudaybiya wani daji ne wanda yake tsakanin Makka da Madina, ya fi kusa da Makka, a nan ne aka yi sulhul Hudaybiya. Yace to a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya mana sallar asuba, da yake cewa a ƙarshen wato ruwan sama da aka kwana ana yi, da aka gama sallar asuba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fuskanto mu da fuskarsa, sai yake cewa atadruna ma za qala rabbukum, shin ko kun san me ubangijin ku ya faɗa? Zaid ibn Khalid Allah ya kara masa yadda yace muka ce Allah wa rasuluhu alam, Allah da manzansa suke da sani. Maza Allah sai yake cewa ubangijinku ya faɗa cewa bayinsa sun wayi gari, akwai mai imani da shi akwai mai kafirce masa. Fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya faɗa ya ce an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa, to wannan shi ne mai imani da ni kuma shi ne mai kafirce ma taurari. Sai ya ce wa amma man qala mu'irna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika mu'minun bil kawkab wa kafirun bi aw kama qala, Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya ce an mana ruwa a sababin tauraro kaza ya kama, wannan shi ne wato mai imani da taurari mai kafirce mu. To wannan ana kiran shi kufurun duna kufur, karamin kafirci wanda bai kai babban kafirci ba, wanda laifi ne daga cikin manyan laifuka. Kaga rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ni'ima ce ta shi, aka danganta ma wata halitta daga cikin halittunsa. To dan haka shi ne ya ce walistisqa'u bil kawkab. Na uku sai yake cewa wanniyaha da kukan makoki, idan aka ce anniyaha kukan makoki wanda yake na daga murya haramun ne, amma kuka wanda yake na zubar da hawaye wannan shi halaka ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi. Sai yake cewa wanna'iha ita mai kukan makoki, idan yake cewa idan ta mutu bata tuba ba, manzo Allah ya ce tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatranin wa dir'un min jarabin aw kama qala, za a tada ta a ranar kiyama, manzo Allah ya ce a jikinta da wando wanda yake na man kunihi da doguwar riga wanda take ta kazuwa, wal iyazu billahi, azabar da za a yi mata a cikin wutar jahannama. Mun yi bayani bai keɓanta ba da mata, ko da namiji ne yake kukan makoki, kuka na ɗaukaka murya, to wannan hadisi ya hau kansa, illa kasancewar a can ma mata aka sani da kukan makoki, kuka na ɗaga murya, wanda su har su ai abin yi da mutum ne ma wai a cewa wane ya mutu wai baka yi kuka ba, sai a ringa cewa idan ta agushe komi ko kwalla. Wanda za ka gaho misali irin matan ƙauye, idan za su je gaisuwa in an yi mutuwa, ana ta hira daga an kusanto shi kenan, sai a ce to wa za ta fara, to sai ka ga an kusanto, daga an kusanto cikin gidan za a shiga, za ka ga an fashe da kuka, ana faduwa ana wannan. To daman kukan ba na dan Allah ba ne, daman wahayi ne wanda yake na shaidani. Don haka wannan kukan makoki maguzanci ne. maguzanci ne haramun ne, kamar yadda in ka koma mawaka a jahiliya har ma wasiya suke cewa in sun mutu a yi ta rusa musu kukan mutuwa, kamar yadda Tarfa ibn al-Abd al-Bakri a cikin mu'allakarsa yake cewa idza mittu fani'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma abadi, yace idza mittu, yace inna mutu, yace yabnata ma abadi, yace yake diyar ma abadi fani'ini, yace ki ta rusa mu kukan mutuwa bima ana ahluhu, ki ta yabo na kina jinjina min da duk abin da kika san nayi na kwarai, wa shuqqi alayya al-jayba, yace kuma ki tsaga wuyar rigar ki dan nuna bakin ciki da damuwa akan mutuwata, wanda haka suke wanda aka ma mutuwa sai ya tsaga wuyar rigar shi, wanda ya tsaga aljihu su shaho bakin tukunya da abin da ya kamata haka. To dan haka dai a takeice waɗannan su ne maguzancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba yanda za a yi al'ummar sa su bari alfahari da danganta, mutum ya ringa ai mu ni dan wane ne, jikan wane ne, mu a gaya mu kaza, da kuma wato shine neman shayarwa game da taurari cewa ai watan uti ya kama yanzu ruwa ya sauka, sannan kuma abu na uku kukan makoki. Allah ya kare mu. Na'am. Wai dangane da sanya mace wannan mamaci cikin kabari, to abinda muke so mu sani abu ne sananne a shar'ance, ita gawa tana da waliyai, ma'ana waɗanda suke majibinta lamarinta, waɗanda suke makusantan mamaci, su ne ya zama wajibi a kansu idan ɗan uwansu Allah ya yi masa rasuwa su suka fi cancanta game da yi masa wanka, da yi masa likkafani, da yi masa sallah, da shigar da shi cikin kabari. Allahumma in sun wakilta wani to wannan ba laifi, ko kuma wani ya yi karambani ya karba sun kyale ba su ja ba, wannan duka babu matsala. To amma ita mace ko da kai waliyinta ne ko mun kusacinka da ita, shigar da ita cikin kabari wato yana da sharadi. Sharadin wanda zai shigar da mace cikin kabari idan Allah ya mata rasuwa ya zamanto bai kusanci iyalinsa wato a cikin dare. Cikin dare, kamar misali an yi mutuwa yau, za a binne kai ku daren jiya ka kusanci iyali, ko a cikin yinin yau ka kusanci iyalinka, to ko mun kusacinka da ita wannan mata bai dace ba ka shigar da ita kabari. Kamar yadda hadisi ne sahihi, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kuro shi a cikin littafin sa Ahkamul Janayiz, lokacin da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar Usman ita ce Ruqayya, da Allah ya mata rasuwa an zo janaizarta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya a cikin jama'a yace mallam yuqarifil laila, a daren jiya a cikin ku wane ne bai kusanci iyalinsa ba? Aka yi shiru, Abu Dalha Allah ya kara masa yadda, sai ya tashi ya meke ya ce ya Rasulullahi gani, manzon Allah sai ya ce masa shiga cikin ramin kabarin. Abu Dalha ya shiga cikin ramin kabarin ya karbe ta ya sanya ta cikin kushewa, tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi mahaifinta ne yana halarci, kuma mijinta Usman Allah ya kara masa yadda kuma shi ma yana halarci. Don haka wannan hadisi yana tabbatar da duk wanda ya kusanci iyalinsa a cikin dare, in dai gawar mace ce ce to bai dace ba ya jibinci shigar da ita cikin kabari a cikin dare ko kuma a cikin yini. Kaga cewa mallam yuqarifil laila, a cikin ku a daren jiya wane ne bai kusanci iyalinsa? To ana maganar daren jiya, ina ga a yini? To dan haka kenan, kurmin kusaci mutum da mace, in dai ya kusaci iyalinsa to bai dace bai jibinci shigar da ita cikin kabari. Cikon fa'ida dangane da addu'a wadda aka sunnanta mana idan za a shigar da mamaci cikin kabari shine za a fada bismillahi wa ala millati rasulillah ko kuma bismillahi wa ala sunnati rasulillah sai dai mu san da cewa ita wannan addu'a ta kebanta ga wanda ya jibinci shigar da mamaci cikin kabari ba waɗanda suke zagaye da kabari ba a wanda zai shigar da mamaci cikin kabari shine aka sunnanta masa yin wannan addu'a yace bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko yace wa ala millati rasulillah amma saboda jahiltar sunna a yau kawai sai ka ji an kwasa la ilaha illallah dan haka shi kanshi shigar da mamaci cikin kabari ba kowa ba kawai in ya dira cikin ramin kabari akwai masu karambani da yawa wanda ba su san ba ma yanda ake sai a yi ta wannan kenan ya zamanto dai wanda ya dace ne na'am su waɗanda suke tsaye lokacin da ake binne mamaci babban abin da ya zama wajibi a kansu shine su tattara tunaninsu gu ɗaya game da abin da ya zo da su su san da cewa yadda suka kawo wannan ɗan uwana su suka binne to su ma ita ce makomarsu su yi tunani su kudirce tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su gyara ayyukansu shi ne abin da ake bukata ga duk wanda ya halarci jana'iza ba ya shagala ba da wani al'amari na daban wanda za ka gani an zo jana'iza wasu suna zaune gindin wata inuwa sai hira suke wai sai in an gama in za a yi an yi addu'a sannan su tashi su wannan maimakon ku zo ku tsaya ku san menene ya kawo ku kaga ana binne mutum wani ya dauki waya yana ta wata hira yana kiran wani a ga muna a makwantai ga muka za muke wannan duka bai dace ba ya kamata ko jana'iza za ka je kai kokari ka kashe wayarka kamar yanda in zaka bauta zaka yi sallah da sauran ayyuka na ibada ka kashe wayarka dan kar wani abu ya shigantar da kai to dan haka kuma kaga mutane babu nutsuwa ayi ta hayaniya aikin da in aka bar ma mutum ɗaya biyu za su gama aiki tsaf kuma su yi aiki mai kyau amma sai ka ji wani kama can wannan ikaza wannan meko can kai wannan kaka icce kafin a jera shi a cikin kabari wallahi sai ranka ya baci in ka fara jin hayaniya ko da wancan sa wancan a sami kaurin kai ka sa sai ka ji an ce wai ka janyo shi ka sa shi a can ta bar ma wannan in za a sa sai ka ji hayaniya limka wancan yi kaza ikaza ikaza kowa so yake nuna gwanantar shi wani wani so yake wai kawai wai a ji duriyar shi a san cewa ya zo jana'izar wani duka abubuwa ne wanda yake na riya aikin da mutum ɗaya mutum biyu in aka bari za su yi aiki mai kyau su tsara shi amma sai ka ji ai ta hayaniya ana ta jayayya har ka ji ana faɗin maganganu wani lokaci a ya ke banta da mace shigar da gawar mace ce ne wanda ya kusanci iyalinsa a cikin dare bai dace ba ya jibinci shigar da mace cikin kabari amma in namiji ne yana iya shigar da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratu Ali Imran ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين wanda wannan babi kamar yadda bayani ya gabata mallan yayi shi ne domin ya nuna mana cewa babu abin da ya zama wajibi akan duk wanda yake rayi tun lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda zai biyo baya har zuwa kiyama ba abin da ya zama wajibi akan shi face shi ga musulunci domin musulunci shine addini daya wanda Allah ya yarda da shi a matsayin addini yayi alƙawalin sakamakon lada akan duk wanda ya rungume shi kamar yadda shine mallan ya zo da wannan aya Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yabtagi ghayral islami dina duk wanda ya nemi wani addini maimakon musulunci ko ka ce koma bayan musulunci Ubangiji ta'ala ya ce falan yi kubala minhu ba za a karɓa masa wannan addini nashi wa huwa fil akhirati minal khasirin wato ayini na karshe ita ce kiyama, shi wannan mutum yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. To dan haka kar mu manta bayani ya gabata, musulunci yana da ma'ana gamammiya da kuma ma'ana kebantacciya. Ma'anarsa gamammiya shine al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bi-ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahli. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, me kawiya da ji da bi game da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin duk abin da yake banta da shi. Sannan wal inqiyadu lahu bi-ta'a, da zame masa raƙumi da akala game da duk abin da ya shar'anta. In aka ce Allah ya ce a yi kaza, ko ya ce a daina kaza, ko manzansa ya ce a yi kaza, ko ya ce a daina kaza, sawa'an ka fahimci hikimar da ta sa aka ce ka yi kaza ko ka bar kaza ko baka fahimta ba, to a matsayinka na mumini dole ka zama raƙumi da akala. Shi ne walin qiyadu lahu biqa'a. Gaba ta uku sai ya ce wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, da raba hanya da shirka da mushrikai, ya zamanto ba kai ba su kun yi hannun riga, kamar yadda Imamul Hunafa Ibrahimu alaihi salam yake cewa wannan innani bara'un mimma, yake cewa wai tsakala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu illa allazi fatarani fa innahu sayahdi. To dan haka wannan ma'ana gamammiya dukkan annabawan Allah da manzanninsa da wannan musulunci suka zo, a inda suka sha bamban kawa bangaren hukunce-hukuncen shari'a, amma bangaren kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, da me kawiya da ji da bi gare shi, da raba hanya da shirka da mushrikai, wannan kowane manzo da kowane annabi da shi suka zo. Wannan shine musulunci ma'anarsa gamammiya. Ma'anarsa kebantacciya shine kenan musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da shi, da duk abin da yazo da shi na alqur'ani da sunna, da duk abin da yake cikin su na hukunce-hukunce. To dan haka koda a ranar kiyama zaka zo ma Ubangiji subhanahu wata'ala da addini na annabi Musa alaihi salam, hukunce-hukuncen shari'a, ba tare da dadawa ko ragewa, to Ubangiji ta'ala ba zai karba ba. Kenan kaga ma'ana kebantacciya, dole ne mu karbi wannan musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi. Duk wanda ya mutu ba akan wannan musulunci ba, to makomar shi ita ce wuta. Sannan kuma bayani ya gabata, hakikanin musulunci shine bin alqur'ani da sunna. Dan haka malam ya zo da, bayan ya zo da hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ayyukan bayi za su zo a ranar kiyama. Zahirin hadisin yana nuna a hakika ayyukan da muke aikatawa na ibada, sallah, azumi, zakka, haji da sauran su, Ubangiji ta'ala zai jassama su a hakika ne za su zo a ranar kiyama. Tare da cewa wasu malamai sun yi tawilin cewa ai thawabul a'mal, ladan ayyukan su ne za su zo, to amma babu dalilin da zai sarrafa shi ga hakika izuwa majaz, saboda abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shine manzo Allah ya ce fataji'us salatu, sallah za ta zo a farko, za ta fada ta ce ya rabbi ana salatu, ya Ubangiji na ni ce fa sallah wadda ka shar'anta ma bayinka. Ta fada haka ne tana neman ta zamanto ita ce ma'auni agun Allah, in bawa ya kiyaye ta kai tsaye ya zamanto makomar shi aljanna, in bai kiyaye ta ba in yaso kuma komai a watsar da shi. Tana neman a dauke ta a matsayin ita ce ma'auni game da bawa, shine tace ana salatu, ni ce sallah. Ubangiji ta'ala sai ya ce da ita innaki ala khair ma dalla da ke sallah, wannan yabo ne da jinjinawa, innaki ala khair ma'ana ma dalla da ke, wanda wannan yana nuna mana koda mutun ya nemi wani abu abinda bai cancanta ba, to bai kamata ba a maida masa wata magana wadda take za ta susa masa zuciya, ai masa magana wadda take mai laushi. Kaga tare da cewa ita sallah ta nemi a dauke ta ita ce ma'auni, to amma bata cancanta ba a maida ta ita ce ma'auni game da aikin bawa, sai Ubangiji ta'ala ya ce mata innaki ala khair ma dalla dake, ko ma zauna. thumma taji'u sadaqa, maza Allah yace sannan sadaqa za ta zo, ita ma sai ta fada ta ce ya rabbi ana sadaqa, ya ubangiji na ni ce fa sadaqa wadda ka wajabta ta akan bayinka. Ubangiji ta'ala sai ya fada ya ce innaki ala khair, ke ma madalla dake, ita ma dai bata samu ba, ta nemi a dauke ta ita ce ma'auni, to amma bata samu ba. Thumma yaji'u siyam, maza Allah yace sannan azumi zai zo, shi ma yace ya rabbi ya ubangiji na ana siyam, wato ni ne fa azumi. Fa yaqulu, ubangiji ta'ala sai yace da shi innaka ala khair, kai ma madalla da kai. Thumma taji'u al'amalu ala zalika, maza Allah yace sannan sauran ayyuka su ma za su zo akan haka, irin su zumunta, irin su da'a ga mahaifa, irin su kyautata ma makwabta da sauran su, su ma za su zo. Fa yaqulu, ubangiji ta'ala sai yace innaki ala khair, kuma dai waɗannan sauran ayyuka madalla da ku. Thumma yaji'u al-islam, maza Allah yace sannan a ƙarshe musulunci zai zo dungurungum. Fa yaqulu, sai yace ya rabbi ya ubangiji na, anta salamu, kai ne sarki assalamu, kubutacce game da duk wani aibi da tawaya, kuma mai kubutar da bayinsa, domin lafazin assalamu minas salama ne. In aka ce assalama shine kubuta game da duk wani aibi da tawaya da kaskanci, to dan haka ubangiji ta'ala suna ne daga cikin sunayen shi assalamu, ma'ana kubutacce ne game da duk wani aibi da tawaya, kuma shine mai kubutar da bayinsa, shi yake kubutar da bayinsa game da duk wani aibi da tawaya. Sai ya ce wa ana al-islam, ni ko ni ne musulunci, wanda kar mu manta bayani ya gabata, wannan gaba tana ƙara fa'idantar da mu. In zaka roki ubangiji ka bincika daga cikin sunayensa sunan da ya dace da buƙatar ka, ka kama kafa da shi, kaga daman shi musulunci. In aka ce musulunci shine kubuta, shine a Hausa ake cewa zaman lafiya, ka kubuta game da duk wani kangi a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira, domin duk wanda ya musulunta inda zaka tambaye shi, koda bai fada ba bi lisanil maqal, ya fada bi lisanil hal cewa wannan musulunci da na karba, ina fatan Allah ya kubutar da ni ne game da duk wani kunci a rayuwata ta duniya da makomarta lahira. To shi ko suna ne daga cikin sunayen Allah assalamu, mai kubutar da bayinsa game da duk wani kangi da duk wani kunci. To dan haka shi musulunci a cikin sunayen Allah sai ya dau sunan shi assalamu. Sai yace ya rabbi anta assalamu, yace ya ubangiji na kai ne assalamu mai kubutar da bayi, wa ana al-islamu, ni kuma ni ne musulunci, wanda duk wanda ya karbe ni ya kubuta game da duk wani kunci a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira. Ya Allah, ina neman ka dauke ni a matsayin ma'auni game da bayinka. Fa yaqulu, ubangiji ta'ala sai ya fada ya ce masa innaka ala kai, madalla da kai, bikal yawma akhuzu, da kai a sababin ka a yau akhuzu, nake yin hukuba ga duk wanda ya cancanci hukubata. Lafazin akhuzu an ciro shi ne daga al-akhdh, idan aka ce al-akhdh shine al-hukubatu wal-azab, hukuba da azaba, kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, haka kuma ya fada fa kullana akhadhna bi dhanbi, fa kullana akhadhna bi dhanbi. To shine yace bika al-yawma akhuzu, ubangiji ta'ala yace a sababinka a yau, wato nake hukuba ga duk wanda wato ya cancanci hukubata, ma'ana duk wanda bai karbe ka ba, to a yau iya abin da ya cancanta hukubata. Wa bika uudi, kuma da kai ne wato nake bada sakamakon lada kenan, duk wanda ya karbe ka kuma yana da sakamako na lada a gona. Qala Allah ta'ala fi kitabihi, manzo Allah sai yake cewa ubangiji ta'ala ya fada a cikin littafinsa, wa may yabtagi ghayra al-islami dinan, duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci, falan yuqbala minhu, ubangiji ta'ala yace ba za a karba masa wannan addini nashi, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, wato a ranar kiyama yana daga cikin tababbi wanda makomar su wato wutace. Ka kaddara cewa mabiyan annabi Musa wanda suke da'awar su ne yahudu, koda yadda annabi Musa ya zo da addini ba tare da dadawa ko ragewa ko canza wani abu, suka bauta ma Allah, suka kusanci Ubangiji da haka, mutuwa ta cin musu. A ranar kiyama Allah ba zai karba musu wannan addini nasu daidai da misu kada zarra. Domin manzon Allah, haka nan mabiyan annabi Isa, koda kasancewar ba su rage ba, ba su dada ba, ba su canza komai, tantagariyar yadda annabi Isa ya zo da wannan addini suka yi, to a ranar kiyama sunansu tababbi, makomar su ita ce wuta. Domin hadisin da yake cikin Sahihu Muslim, wanda ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba a baya, fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar wa misdaqu dhalika qawlullahi ta'ala wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'idu. Manzo Allah yake cewa rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, babu daidai da mutum ɗaya daga cikin wannan al'umma, ba Yahudi ko ba Nasari, ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka turo ni da shi. Manzo Allah ya ce wallahi face sai ya kasance daga cikin jumullar ƴan wuta a ranar kiyama. Amma dai da Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Hud, wa man yakfur bihi min al-ahzabi, duk wanda ya kafirce ma manzon Allah daga cikin jama'u, fannaru maw'idu, Ubangiji ta'ala ya ce wuta ita ce ma alƙawantarsa, ba yadda za a iya ƙetare ta a ranar kiyama. Don haka a nan Ubangiji ta'ala ya ce wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a ranar kiyama yana daga cikin tababbi wanda makomarsu ita ce wuta. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi, sai dai a takaice hadisi ne dha'ifi, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya rauna nashi a cikin dha'ifu targhibi wa tarhib, sai dai ma'anar ma'ana ce ingantacciya, musulunci shine ma'auni, kamar yadda wannan aya ta tabbatar mana. Dan haka kuma mun yi bayani a baya, malam baya zawwa da hadisi dha'ifi a cikin littafin sa a matsayin ya dogara da shi, a yakan zo da shi ne a matsayin ɗebe kewa, domin yana da wata madogara wanda ya dogara da ita, kamar yadda aya ita ce ya bude babu da ita. Sannan malam ya zo da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, hadisin yana cikin sahihain, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, duk wanda ya aikata wani aiki ko mun kankantar sa aiki na ibada, laysa alaihi amruna, aikin da babu umarnin mu akan sa, ma'ana abinda ba ya da tushe a cikin alqur'ani da sunna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani lamari face wannan musulunci, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitabu wal iman, kenan da yace man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki, laysa alaihi amruna, wanda babu umarnin mu akan sa, wanda kenan umarnin mu ko kuma lamarin mu baya kansa, kenan baya da tushe a cikin alqur'ani, baya da tushe a cikin sunna, wanda wannan aiki shine ake kiran shi bid'a, aikin baban giwa kenan, kamar yadda ake faɗa a Hausa aikin banza, wanda ka shekara kana yi, in shekara 1000 za ka yi kana bauta ma Allah ba akan karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ba zai karba ba sunan wannan aiki gaban kaikai, shine yace fa huwa raddun, ai mardudun alaihi, za a watsar masa da kayansa, za a watsar masa da kayansa shi wanda yazo da wannan aiki. To dan haka kaga hakikanin musulunci wanda Allah zai karba a gobe kiyama, shine musuluncin da ka gina shi akan alqur'ani da sunna, duk wanda ya gina musuluncin shi akan ayyuka na bid'a, to wannan aiki ba zai samu karbuwa a gun Allah, zai zamanto daga cikin tababbi a ranar kiyama. Kenan in ma tabewa ta zamanto tabewa kwata kwata, kenan ga duk wanda ya bauta ma Allah da wani addini ko ma bayan musulunci, ko kuma tabewar ta zamanto kenan tabewa ce wanda take ragagga, kenan mutumin da yazo da ayyuka wake da shinkafa ga na ƙwarai, sannan kuma ga ayyuka waɗanda suke na banza, ga ayyuka waɗanda suka dace ma sunna, kuma ga ayyuka waɗanda suke na bid'a, to duk ayyukan da mutum ya zo da su na bid'a ba zai samu lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala, yayi a banza. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نكية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da wajibcin wadatuwa game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da duk abin da ya walaice shi a matsayinka na mumini ka wadatu da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da duk wani abu wanda yake ba shi ba bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine bin alqur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya kenan ka wadatu da abin da yazo a cikin alqur'ani da sunna duk wani abu wanda yake koma bayan alqur'ani da sunna ka watsar da shi shine yace babu wujubil istighna'i bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallama an kulli ma siwahu wato babe ne wanda ke bayani game da wajibcin wato wadatuwa game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa an kulli ma siwahu gabarin duk abin da yake ba shi ba dan haka kenan bin shi shine bin alqur'ani da sunna kamar yanda can ubangiji ta'ala kuma alama ce wadda take nuna san Allah da kaunarsa wato gabawansa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ce da su in har kun kasance kuna kaunar ubangijinku fattabi'uni to ku bi ni idan kuka bi ni yuhibbukumullahu ubangijinku zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum bugo da kari kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim domin ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma majikai ne game da bayin sa mu'minai kamar yadda magabata suke fada cewa ita wannan aya ita ce alkali wanda take rabe hukunci tsakanin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hakika da waɗanda suke masu da awar soyayya wanda kuma a hakika ba masoyan shi bane Allah ya jarrabi bayin sa da wannan aya in kana da awar cewa kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to wannan aya ita ce alkali wadda za ta yanke hukunci ta tabbatar mana kai masoyin shi ne ko ba masoyin shi bane masoyin shi ne na hakika ko kuma da'awar soyayya ce kake kuma alhali ba masoyin sa bane kenan in har kai masoyin sa ne to zaka aje ra'ayinka da son zuciyarka rayuwarka gaba ɗayan ta zaka gina ta akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai haka sakamakon ka Allah zai kaunace ka duk wanda Allah ya kaunace shi kakar shi ta yanke saka duk wani abin da yake gure a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira zai cin masa bugo da kari kuma Allah zai gafarta maka zunubanka to dan haka bin sa wajibi ne kamar yanda Allah ya ce mana wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi dan ku shiryu zuwa duk abin da kuke bukata kuke gure a rayuwarku ta duniya da makomarku lahira kuma haka Allah ya ce mana wa in tudi'uhu tahtadun tabbas in har kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku shiru to shine anan yace wajibi ne babe ne wanda ke bayani game da wajibcin mu'mini ya wadatu game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da barin duk wani abu wanda yake ba shi ba shine sai yace wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka da ke cikin suratul nahl ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وبنجي تعالى يكي تشوا ونزلنا عليك الكتاب تبس موني مكا سوكر مكا da wannan littafi wanda ka zo da shi. Wannan littafi ne shine Al-Qur'ani, wanda wannan gaba tana ƙara tabbatar mana cewa Al-Qur'ani saukakke ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ce daga cikin sifofinsa domin zancensa ne, ba halitta ba ce daga cikin halittunsa. Saukar da shi ne Ubangiji ta'ala yi, kamar yadda ya ce wa nazzalna alaikal kitaba, tabbas mu ne muka saukar maka da wannan littafi. Tibyanan likulli shay'in, Ubangiji ta'ala ya ce don ba da bayani game da dukkan komai. Tibyanan wato don bayyanarwa game da dukkan komai, abinda bayi suke da bukata a bangaren abinda ya shahi duniyarsu da kuma addininsu. Sai ya ce wa hudan, kuma mun saukar da wannan littafi gare ka don shiryar da bayi zuwa tafarki madaidaici. Wa rahmatan, kuma don jin kai. Wa bushra, kuma don ba da albishir. Lil muslimina, ga masu miƙa wuya da ji da bi zuwa gare ni. Wannan babu malam ya yi shi domin ya nuna mana dai wajibi ne mu wadatu da Al-Qur'ani da Sunna, domin Al-Qur'ani da Sunna su ne suka kunshi ilimi mai amfani wanda zai kusantar da bawa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, ya ji daɗi a rayuwarsa ta duniya, kuma ya dace da aljanna a makomarsa lahira. Wanda in muka kalli halayen halin mafi yawan jama'a waɗanda suke danganta kansu zuwa musulunci a yau, zaka samu cewa sun yi hannun riga da hakikanin musulunci. Me yasa? Saboda kasancewar sun kirkiri wasu hanyoyi waɗanda suke nabata. Suna kiyasta duk wani abu da ra'ayinsu da son zuciyarsu. Sun saki Al-Qur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yawa daga cikin jama'a a yau waɗanda suke danganta kansu zuwa musulunci, to musuluncin sun yi hannun riga da shi, saboda sun zo da abubuwan da kasancewar ra'ayi ne da son zuciya, wanda shi kuma dole ne mumini ya wadatu da Al-Qur'ani da Sunna. Duk wani al'amari wanda yake na ra'ayi da son zuciya, to ka watsar da shi. In dai bangaren addini ne, to ra'ayi da son zuciya baya da wuri. Kamar yadda Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake fassara mana wannan aya da Ubangiji ta'ala ya ce wa nazzalna alaikal kitaba, mu ne muka saukar maka da wannan littafi na Al-Qur'ani. Sai ce tibyanan likulli shay'in, domin bayani game da dukkan komai, kenan abinda bayi suke bukatuwa gare shi game da lamarin duniyarsu da lamarin addininsu. Abinda ya shafi lamarin duniya, yadda zaka bauta ma Ubangijinka, kenan gaba daya abinda ya shafi lamarin addini da rayuwa kenan, yadda in ma duniyar zaka nema, to musulunci ya tsara ma ga yadda zaka neme ta. To shine sai yake cewa kad bayyana lana fil qur'ani kullu ilmin wa kullu shay'in, yace Ubangiji ta'ala ya bayyana mana a cikin Al-Qur'ani dukkan wani ilimi da dukkan wani abu da muke da bukata, domin shi Al-Qur'ani shine ya kunshi ilimi mai amfani, kenan shine ya kunshi dukkan wani bayani game da abin da Allah ya halitta da duk wani abu da Allah ya haramta da duk abin da bayi suke da bukata a bangaren addininsu da bangaren abin da ya shafi rayuwarsu. To kuma kasancewar anan da yace tibyana li kulli shay'in, bayani ga dukkan komai, abinda muke so mu gane anan abin da ya shafi fa bangaren addini, da yanda kuma bawa zai nemo zai tsara rayuwar shi ta duniya akan karantarwa ta addini, amma ba duk wani abu ba kamar yanda wasu suke ganin cewa wato daukaka Al-Qur'ani ne suke su ce ai dukkan wani ilimi ai yana cikin Al-Qur'ani, mathematics tana cikin Al-Qur'ani, wato physics tana cikin Al-Qur'ani, engineering yana cikin Al-Qur'ani, menene yana cikin Al-Qur'ani, wannan ba haka bane ba. Shi abinda zai amfane ka a bangaren addininka shine Al-Qur'ani yake bayani akan shi. Wannan injiniyanci da wasu abubuwa dukkan su waɗannan littattafai ne waɗanda suke na daban, ba su zaman kansu. dan haka da yace tibyanan li kulli shay'in, domin bayani game da dukkan wani abu, abinda ake nihi a nan. Malamai suka ce abinda yake ilimi mai amfani, abinda ya shafi bangaren addini da bangaren yadda mumini zai tsara rayuwar shi, an gane ku. Dan haka yace tibyanan li kulli shay'in, sai yace wa hudan, kuma da shiryaswa, sai yace wa rahmatan, da jin kai, wa bushra lil muslimina, kuma dan bada albashir ga masu mika wuya da ji da bi, wato ga Ubangiji. Dan haka a can cikin suratul Isra'i yake fada, inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa, lalle wannan alqur'ani yana shiryaswa ga hanya wadda take mafi daidaicin hanyoyi, ma'ana wadda take mai kakkiya, wadda babu karkata a cikinta. To dan haka wannan kenan shine ayar da take nuna duk wata mas'ala da za ta taso ta bangaren addini, ko yau abin ya zo sabon abu, to in dai aka leka cikin alqur'ani za a samu waraka game da ita wannan mas'ala. In ka gaba a gano ba, to kasancewar wato hankalinmu ne bai kai ba mu gano, amma inda za a kai ma wasu malamai za su iya ganowa. Duk wani abu da zai zo sabo, to akwai bayanin shi a cikin alqur'ani, in dai abin da ya shafi mas'aloli ne waɗanda suke na addini. To dan haka kasancewar akwai aya wadda take cikin suratul an'am, wadda ita ma zaka ji ana faɗa cewa ai duk wani abu da ake bukata akwai shi a cikin alqur'ani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ma farraquna fil kitabi min shay, wa mu bar wani abu ko mun kankantar sa fil kitabi a cikin littafi. Wannan littafin da ake nihi shine Allahul Mahfuz, wanda Allah ya rubuce komai, duk abin da zai wakana har zuwa kiyama, shine ake nihi a can, kamar yadda siyaqul ayatin yake tabbatar da haka, yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farraquna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun. To shine anan kiran malam ya zo da wannan aya domin ya nuna mana cewa duk wani abu da muke bukata mas'ala ta addini kenan za mu samu bayani mai gamsarwa, mai warkaswa a cikin alqur'ani. Alqur'ani ko ba abinda yake bayyanar da shi a fahimci, inda ya sa gaba face sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karka ce anan a kawadatu da alqur'ani ba ruwanka da sunna. Idan ka ce ka wadatu da alqur'ani ba ruwanka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to a hakika ka zamanto tantagaryar jahili, kuma wannan alqur'ani ba zai wadatar da kai, kuma bin shi ba zai amfane ka abun Allah subhanahu wataala. Saboda ita sunna manzon Allah sallallahu, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ne domin ta yi bayani game da abin da alqur'ani ya kunsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul Nahl, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru. Ubangiji ta'ala yace masa wa anzalna ilayka adh-dhikra, lalle mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan ka bayyana wa jama'a hakikanin abinda aka saukar musu, wala allahum yatafakkarun, kuma dan su yi tunani su kadaita Ubangijin su subhanahu wataala a cikin ibada. Idan ka dauki sallah a dunkula, Allah yace mana waqimus salata, haka zakka yace wa atuz zakata, ba yanda za a yi ka fahimci sallah yadda take sai ka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka gane abubuwan da aka shar'anta a sallah, zaka gane farkonta, zaka gane karshenta. Manzon Allah ya bayyana mana a aikace, ya faɗa mana cewa shi mabudin sallah shine takbiratul ihram, makullin sallah manzon Allah yace sallama, farko kai takbiratul ihram, ka dora hannunka na dama akan na hagu, kai du'aul istifta, kai isti'aza, kai basmala, ka karanta fatiha, sannan ka karanta abin da ya sauka ga na alqur'ani, ka duka, kai ruku'u, ka nutsu, sannan ka dago, sannan kuma ka je sujada, ka dago, sannan kuma ka koma. Manzon Allah ya karantar da mu yadda sallah take tun daga farko har karshen ta. Duk wanda yace zai koyi sallah a cikin ayoyi na alqur'ani kadai ba tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko shekara dubu yana sallah ba sallah bace kuma Allah ba zai karba ba. Haka zakka a dungula Allah ya ce ku bayar da zakka. Bayan da za a yi kasan wace dukiya ake fitar mata da zakka, wace dukiya ce ba a fitar mata, gwalgwadon menene ake badawa, a wani lokaci ne ake badawa, su wane ne suka cancanta a ba, sai ka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka samu bayani mai kansarwa. To haka dukkan wasu sauran hukunce-hukunce na ibada. Don haka kamar yadda Al-Qur'ani saukar da shi aka yi, to haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce. Kamar yadda Al-Qur'ani wahayi ne, sunna ma wahayi ce. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ku bi abinda aka saukar muku daga gun Ubangijinku, kar ku bi wasu masoya koma bayan Ubangijinku. To haka ita ma sunna saukar da ita aka yi. Kamar yadda al-Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa yake faɗa, yake cewa naji daga gun malaman da na yarda da su, na amince musu cewa duk inda Allah ya yi adafin hikima alal kitab a cikin alkur'aninsa, to abinda ake nihi da alhikima ita ce sunna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, kama rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa ayatihi, rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Haka yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma. An gane ku, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma. Haka a cikin surai yace wazkuru ni'matallahi alaikum wama anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'izukum bi. Haka a cikin suratu Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Haka a cikin suratu Nisa'i, wa anzala Allahu 'alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Haka in ka dawo cikin suratu Al-Ahzab, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma. Haka cikin suratul jumu'a, kama arsalna wana huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Imam Shafi'i yace duk inda Allah yayi da'adafin hikima akan littafinsa a cikin waɗannan ayoyi, to malaman da na yarda da su, na amince musu, sun tabbatar mun abinda ake nihi da hikima, wato shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka shi da kanshi manzon Allah kafin ya bar duniya ya tabbatar mana cewa sunnar shi daidai take da Al-Qur'ani. A hadisin da yake cewa kar in samu wani daga cikin ku yayi kishingide, ya harde akan kujerarsa, wani abu ya zo masa daga cikin abinda na yi umarni na ce a yi, ko abinda na ce a yi na yi hani, ya ce a ku rabu da mu, abinda muka samu cikin Al-Qur'ani ya wadatar da mu. Manzon Allah ya ce ala ku saurara, wa innama harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah. Ku san da cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta. Dan haka Allah ya aje mana ka'ida, man yudi'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas Ubangiji ta'ala ya bi. Kuma haka yace mana wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu, duk abinda manzon Allah ya baku ku karba, abinda ya hane ku wato ku hanu. Kamar yadda hadisi yana cikin sahihai, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, hadisin da manzon Allah yake cewa la'ana Allahul washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husn al mughayyirati khalq Allah. Manzon Allah yace Allah ya la'anci mata waɗanda suke masu yi ma mata shaushawa. Lafazin al washimat an ciro shi ne daga al washim. Al washim shine shaushawa, zane da ake yi a jiki. Kamar yadda asali a da yadda suke allura ce ake caccakawa sai a yi disankin abin da ake so har jini ya fito. In jini ya fito sai a sanya farar wuta ita ce annaura ko kuma su sa wato bakin kwalli. Idan ya warke wurin sai ka ga yayi tsanwa, duk abin da za a yi baya gogewa. Mutum wani a masa disankin kunama, wani a rubuta sunansa, wani a yi masa gaya dai kamar yadda kake gani a jikin turawa. Kowa za ka ga an yi masa wannan, to wannan shi ne ake kiran alwashin. To wanda aiki ne wanda yake na mata tun a wancan lokaci. To amma ko namiji ya yi, wannan la'anta ta hau kan shi. Shi ne manzon Allah ya ce la'anallahu alwashimati, ya ce Allah ya la'anci mata masu yi ma wato mata shaushawa. A wata riwaya manzon Allah ya ce wal mustaushimati, da su waɗanda suka nema a yi musu, su ma Allah ya tsine musu albarka. Shine sai ya ce wal mutanammisati, da mata waɗanda suke masu aski gira. An gane ko? A wata riwaya wannamisati wal mutanammisati, da su waɗanda suke askewa da waɗanda suka nema a aske musu, gabaɗayansu su ma Allah ya la'ance su. Don haka haramun ne mace ta aske giranta, ta ringa gyaran gira tana aske ta, haramun ne. A inda kadai malamai suka yi rangwamen askewa sai in gashin gira ya yi yawa, ya sauko yana tsunar ido, to shi ne za ka ɗare. A yau ko wace ce giranta take saukowa tana tsunar ido? To don haka haramun ne aske gira da ita wadda take askewa, da ita wadda ta nema a aske mata, gabaɗayansu manzon Allah ya tsine musu albarka. Na ukunsu sai ya ce wani mutafallijati lil husn, manzon Allah ya ce da matan da suke kankare tsakanin haƙura, wato wai don su yi shirya su yi kyau. Za ka ga suna kankare tsakanin haƙura. Manzon Allah ya ce gabaɗayansu waɗannan matan ya ce almughayyirati khalqallah, masu canza halittar Allah ne. To wannan hadisi da Ibn Mas'ud ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai labari ya cimma wata mata daga cikin kabila ta Banu Asad, ana ce da ita Ummu Yaqub. Aka ce mata ai ga wani hadisi, Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa ai manzon Allah ya ce la'anallahu alwashimati wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah. Sai ta zo ita wannan mata gun Abdullahi dan Mas'ud, sai take ce masa innahu balagani, labari ya cimmun annaka la'anta kaita wa kaita, kana tsine ma mata masu yin kaza masu yin kaza masu yin kaza. Ibn Mas'ud sai ya ce mata wa malila al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillahi, yace me zai hana ni in la'anci wanda manzon Allah ya la'ance shi, wanda kuma la'antar tana cikin alqur'ani. Ita Ummu Yaqub sai take cewa la qad qara'tu ma bainal lawhayn, tace ni fa na karance abin da yake tsakanin bangon alqur'ani biyu tun daga Fatiha har izuwa Nasi, tace na karanta gaba daya, tace fa ma wajadtu fihi ma taqulu, abin da kake fada cewa tsinuwa tana cikin alqur'ani, tace ni ban gani ba. Kaga cewa tayi ma bainal lawhayn, abin da ke tsakanin bangon alqur'ani biyu na sama da na ƙasa. Kenan a takaice ka ce tun daga Fatiha har izuwa Nasi, kuskure ne a ce tun daga Baqara har Nasi. Baqara ba ita bace wa sura ta farko ta alqur'ani, Fatiha ita ce farko. In ka ce daga Baqara har Nasi, to Fatiha ina ka kaita? Tace masa na karanta tun daga farkon alqur'ani har ƙarshen sa, tace ban samu ba abin da kake faɗa cewa wato tsinuwar wai tana cikin alqur'ani. Ibn Mas'ud sai ya ce mata da in kunti qara'atihi laqad wajadtihi, tabbas in har kin karance alqur'ani gaba daya, yace to tabbas ko kin samu wannan tsinuwa a cikin alqur'ani akwai ta. Yace amma qara'ati qaulallahi ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, shin baki samu wa fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hashr wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu, duk abinda manzon Allah ya baku ku karba, wa ma nahakum anhu fantahu, duk abinda ya hane ku ku hanu. Qalat bala, tace kwarai tabbas ko na karanta wannan aya. Qala sai yace fa innahu qad naha anhu, ai manzon Allah ya hana irin wannan shaushawa da kankare tsakanin haƙura domin ayi shirya da aske gira, ai duk manzon Allah ya yi hani. to kaga Ibn Mas'ud anan yana kafa mata hujja akan cewa duk abin da yazo na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tushen shi yana cikin Al-Qur'an. Ita sunna bayani ne take game da abin da Al-Qur'ani ya kunsa. Sai ka koma cikin Al-Aqidatul Wasidiyya akan wannan gaba zaka ga bayani mai tsawo mai warkaswa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi akan ita sunna ta zo ne domin ta bayyana abin da Al-Qur'ani ya kunsa. To dan haka ita kuma ba yanda za a yi ita kanta sunna kin da Al-Qur'ani ka fahimce su fahimta gangariya sai ka koma maganganun magabata su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'i wanda su ne fiyayyin al'umma kamar yadda manzon Allah ya bada shaida sun fi mu tsoron Allah sun fi mu kwadayin dukkan wani aiki na lada sun fi mu kwadayin abin da zai kusantar rasu da ubangiji subhanahu wataala. Dan haka Allah ya aje mana ka'ida wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan haka fahimtar al-Qur'ani da sunna ya takaita ne akan fahimtar magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'in. To shine anan malam sai yazo da hadithin da al-Imam an-Nasa'i ya rawaito tare da cewa hadithin kwata-kwata a cikin Sunan an-Nasa'i a cikin As-Sunan as-Sughra ko al-Kubra hadithin dai ba a ci karo da shi ba illa kasancewar hadithin yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad wanda hadisi ne na 15156 a cikin Musnad na al-Imam Ahmad shine hadisin da wato Umar Allah ya kara masa yadda wanda ya rawaito hadisin shine Mujahid ibn Sa'id. Umar Allah ya kara masa yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga takadda wato ta littafin At-Taura a hannun Umar shine yace annahu lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab waraqatan min At-Taura yaga takadda ta littafin At-Taura a hannun Umar Allah ya kara masa yadda. Umar yana karantawa abubuwan da Umar ya dauka a cikin At-Taura waɗanda suka yi dace ne da abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani. Umar yana jin dadi yana ga abin da yake cikin At-Taura gashi yayi daidai da abin da yake cikin Al-Qur'ani. Fa qala sai manzon Allah yace masa a mutahawwikuna ya ibn al-Khattab yace yanzu ya kai dan Khattab yanzu fada-fada za ku ringa yi. Lafazin a mutahawwikun min at-tahawwuk ne at-tahawwuk bi ma'ana at-tahayyur inwa a mutahawwikuna ay a mutahayyirun yanzu Umar cikin dimuwa kuka fada ku masu dimuwa ne. Tambaya ce manzon Allah yake masa wai dimuwa kake cikin ta kokonto kake game da abin da nazo muku da shi shine yace a mutahawwikuna ya ibn al-Khattab yace ya kai Umar dan Khattab a mutahawwikuna yanzu cikin dimuwa kuke game da abin da nazo muku da shi sai yace laqad ji'tukum biha bayda anqiya tabbas wannan shari'a manzon Allah yace nazo muku da ita fara kal babu wani duhu-duhu tare da ita babu wata kura tare da ita naqiya manzon Allah yace a tsarkake take wannan hanya da nazo muku da ita. Shari'ar da yazo mana da ita shine manzon Allah yake cewa laylu haka na hariha la yazigu anha illa hali daranta kamar yinin ta yake ba mai karkace ma tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wani tafarki sai hallakeke shine yace laqad ji'tukum biha bayda anqiya tabbas wannan shari'a manzon Allah yace nazo muku da ita faraqal tsarkakakka tsabtatatta babu wani datti babu wata wani duhu-duhu tare da ita sai yace laukana Musa hayyan manzon Allah yace wallahi inda annabi Musa zai kasance a raye yace wattaba'tumuhu da a ce yau Musa yana raye wattaba'tumuhu kuka bi Musa wataraktumuni kuka kyale ni manzon Allah yace balaltum yace wallahi kun bata a ce yau Musa yana raye ku bi shi ni ku kibi na manzon Allah yace wallahi kun bace. A wata riwaya manzon Allah sai yake cewa lau kana Musa hayyan yace wallahi kaddara inda a ce annabi Musa yau yana raye ma wasi'ahu illa tibai ba yanda zai yi dole ne dole ya bi shi kanshi inda a ce yau yana raye wannan a taurata shi dole zai aje ta bi fa qala umar umar Allah ya kara masa yadda sai ya ringa tuba zuwa ga ubangijinsa yace raditu billahi rabba na yarda da Allah a matsayin ubangiji na ne abun bautata ne wa bil islami dina kuma na yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin nabiyya kuma na yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabi ne wato wanda Allah ya turo mu to dan haka kasancewar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzanci ne ga manme sabani ga duk manzannin da suka gabace shi kowane manzo Allah yana turo shi ne kawai zuwa jama'arsa kamar yadda ya faɗa laqad arsalna nuhan ila qaumihi wana laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru haka yace wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila samud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru kowane annabi da kowane manzo Allah yana turo shi ne zuwa jama'arsa kawai amma manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzanci ne ga manne Allah ya turo shi zuwa duniya gaba ɗaya ta har zuwa kiyama kamar yadda yake faɗa mana a cikin suratul a'raf qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard al aya haka a cikin suratu saba wama arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhira kuma haka Allah ya faɗa tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira al alamin anan abinda ake nihi al insu wal jin kuma haka manzon Allah da kansa ya faɗa yake cewa Allah ya ke bance ne da wasu abubuwa shida babu ɗaya daga cikin shidar da ya ma wani annabi kyauta daga cikin annabawa in banda ne sai yace wa kana nabiyyun yub'asu ila qaumihi wa bu'istu ila an-nasi kaffa au kama qala yace duk wani annabi akan turo shi ne zuwa jama'ar sa yace amma ni sai aka turo ni zuwa jama'a gaba ɗayan su har zuwa kiyama dan haka Allah yake faɗa wa uhiya ilayya hadhal qur'an li unzirakum bihi wa man bala ce da su an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku da shi kuma na galgade duk wanda alqur'ani zai cin masa har zuwa kiyama shine kuma ya faɗa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim akharina minhum man ya'ti ba'da sahaba ila qiyamis sa'a duk wanda zai zo bayan sahabai har zuwa wato kiyama to baya da wani manzo face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kuma duk wani annabi da Allah zai turo sai da ya dauki alƙawari in zamanin sa ya tarar da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ya zama dan rakiya shi ma ya zama mabi kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratu Ali Imran wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin alqawli ne Allah yake dauka ga kowane annabi cewa in zamanin sa ya tarda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma dole ya zama dan rakiya ya zama mabi sai ya dau wannan alqawli sannan Allah yake turo shi dan haka a karshen zamani karshen duniya gab da alkiyama annabi Isa zai dawo amma in ya dawo zai yi hukunci ne da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani da sunna injilar da yazo da ita aje ta zai yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to dan haka dai a takaice shine anan malam yazo da wannan hadisi karin bayani insha Allah zai zo a darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.